Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 29 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Juma'a, ministan tsaron kasar Rasha Sergey Shoigu ya ce Rasha ta kammala shirin tattara dakarun jiran kota kwana 300 da aka shirya don yaki a Ukraine. Tunama an tura 82,000 zuwa fagen daga, sannan wasu 218,000 na samun horon dabarun yaki. Sanarwar wacce aka yi yayin wani taron da aka watsa ta gidan talabijin a Kremlin da alama ta kawo ƙarshen yunkurin raba kan jama'a a Rasha na farko tun bayan yakin duniya na biyu. Daftarin dai ya sanya dubban maza tserewa daga ƙasar Rasha tare da rura wutar zanga-zangar kin jinin gwamnati a ƙasar. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar jiya Juma'a cewa za ta bada tallafin dala miliyan 275 a matsayin ƙarin taimakon soja ga Ukraine. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta ce ɓarnar da ambaliyar ruwa ta haddasa ta raba mutane sama da miliyan 3.4 da mahallansu a yammaci da tsakiyar Afirka. Hukumar UNHCR ta faɗa jiya Juma'a cewa ambaliyar ruwa mafi muni a Najeriya cikin shekaru 10 ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tare da raba mutane miliyan 1.3 da mahallansu, sannan kuma ta shafi sama da mutane miliyan 2.8 a ƙasar mai mutane miliyan 218 da ke yammacin Afirka. Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijirar ya ce matsalar sauyin yanayi na faruwa a halin yanzu, kuma hukumar ta lura cewa ambaliyar ruwan ta kuma yi sanadiyar raba mutane da gidajensu a ƙasashen Chadi da Niger da Mali da kuma Burkina Faso. Fiye da mutane 4,000 ne suka rasa matsugunansu a wannan shekara a arewacin Togo, bayan yanayin tsaro ya ƙara taɓarɓarewa sakamakon hare-haren 'yan ta'adda a makwabciyar ta Burkina Faso a cewar gwamnati. Togo da makwabtanta da ke gabar yammacin Afirka da suka haɗa da Benin da Ghana da kuma Ivory Coast na fuskantar ƙaruwar hare-hare daga mayakan 'yan ta'adda da ke kan iyakokinsu da Nijar da Burkina Faso. A dunƙule an gano gidaje 789 da ke ɗauke da mutane 1,175 da suka rasa matsugunansu, ciki har da al'ummar ƙasashen makwabta da suka faki a yankin Togo, a cewar ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnati Akoda Ayodan a gidan talabijin da yammacin ranar Alhamis. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kuma tun ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya mai zaman kansa da ke nazarin take haƙƙin cin zarafi a yakin da ake yi a yankin Tigray na ƙasar Habasha ya ce idan ba a kawo ƙarshen faɗan ba, haɗarin ƙara aikata laifukan ta'addanci na ƙaruwa. Laifuka na ta'asa na gab da faruwa sai dai idan ba a daina tashin hankalin ba, in ji mamba a hukumar Radhika Kumaraswamy ga manema labarai jiya Juma'a a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumar kula da kare haƙƙoƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Habasha ta yi gargaɗi a cikin rahotonta ta gabatar ranar Alhamis cewa dakarun Habasha da Eritrea da Tigray sun aikata laifukan cin zarafi a yakin da aka fara shekaru 2 da suka gabata. Rahoton ya zayyana munanan halin jin kai da ake ciki a yankin arewacin Tigray, inda gwamnatin tarayya ta katse mutane miliyan 6 daga samun duk wasu ababen more rayuwa. Daga ƙarshe, fiye da wata guda ana ci gaba da zanga-zanga a Iran, inda masu zanga-zanga suka yi arangama da jami'an tsaro a birnin Zahedan da ke gudu maso gabashin ƙasar jiya Juma'a.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Abade, 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 uwa, bijama.
Damon Milo, oh, ani suna mo, firgi chaka wai. Damon Milo, oh, ani suna mo, firgi chaka wai. Damon Milo, oh, ani suna mo, firgi chaka wai. Damon Milo, oh, ani suna mo, firgi chaka wai. Abade, abade, hama kutukauche.
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da goma an tashi lafiya
lafiya galo alheri
na ganka kana ta ashe kai
da ba ada mutu
ashe kai ma masari ne nan
eh ba lafi akwai azanci ne dai akwai azanci mu bari dan girgiza jiki ya iya bi daidai da waka
ashe masari ne nan ba lalle kai yo mun yi babban kafofi
eh kwarai kwa
kasar Ghana ashe kuna da mawaka
So sai kuwa malam firgita kawai kenan.
Allah sarki.
Sunan wakar ce firgita shi sunan shi baban jama ko kace baba jama'a.
Ya ba kunci wannan zaure damu a yau zuwa anjima kadan zamu gabatar da shi da kyau ko kuma kamar yadda muka saba waka baki mai ita tafi dadi gabatar da kanshi. To amma kafin nan baba yau ku kuke karban baki
eh gaskiya fa eh to wannan gaisuwa ce da fatar alheri zuwa ga iyalan gidan Amadu Kano a unguwar da kuma a birnin Accra na daurin auren ƴaƴan su Shaddadu Ahmed da amaryansa Ikilima da Abubakar Musa Babare da amaryansa Maryam Muhammad wanda za daura a gobe Lahadi kenan idan Allah ya kai mu iyayen angwaye ko sun hada ne da Hajiya Ayin BA da Hajiya Mai Dariya da Hajiya Safiya Lami da Alhaji Umar Sarkin Faila da Alhaji Hamisu America da kuma Alhaji Rabiu dukkanin suna America nan sai kuma Antin Jidda Ladies kenan Hajiya Mamin Idon Bob da uwar meeting wato Hajiya Bunira Alaju mamar Papa Angola kenan da baki ɗayan ɗan Jidda Ladies to sai kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi Sheikh Dayyabu Mai Saje da na marigayi Alhaji Suleiman Zango na daurin aure ƴaƴan su Mustafa Suleiman Baka da amaryarsa Aisha Suleiman Zakariya wanda za daura a masallacin Juma'a na Muhammadu Murtala dake Tudun Maliki a Kano a ranar Asabar, wato yau Asabar kenan 29 ga wannan watan Oktoba, da misalin karfe 10:11 na safe. To Allah ya bada iko halartar wannan daurin auren, kuma Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba.
Amin sama amin. To baba, bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyan abar ya huce ga iyalan marigayi Reverend Muhammadu dan Amariya, tsohon shugaban kungiyar haɗin kan Kristoci na jihar Bauchi, wanda Allah ya yi wa rasuwa makon jiya. Allah ya bada jimirin rashi, mu kuma ya kyautata damu ƙarshen.
Amin.
Bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci ta Comrade Bashir Dauda, sabuwar unguwa Katsina, babban sakataren kungiyar muryar talaka na ƙasa a Najeriya. Yace yana gaida shugaban kungiyar muryar talaka ta Najeriya Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi da jami'in bincike na ɗaya Ali Rafkana Gashuwa da jami'in bincike na biyu Abdullahi Balarabe Sakkwato da jami'in kula da walwala da jin daɗin 'yan kungiyar Comrade Abdul Wahab Haladu Zarma Hina, sai Shafale Kefin Magaji Dan Ya Musa da Alhaji Idris Riwaya Sangari Ukarin jihar Taraba, sai babban Chief Jojin jihar Katsina mai shari'a Musa Dan Ladi Abubakar da kuma mai girma kanwan Katsina Hakimin Ketare Alhaji Usman Bello Kankara. Gaisuwa a bari ya huce ta Alhaji Haruna Bibi Wai Tarmatsuwa, yace yana so a gaida mishi da Aliyu Auta Kafinta Yelwa da Ayuba garin sarkin noma da Alhaji Adamu sarkin Sangaru da Alhaji Yahaya wakilin Sangaru da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Ibrahim Bura Udubo da Malam Malam mai zanen hula da Yusuf Bazuka Gololo, sai sakatare Alhaji Abdullahi Jaman Kakuri da Alhaji Yunusa Muhammad Magayakin Fika da Hajiya Hawwa Bagauda da Hajiya Hawwa da Gauda Bajuga da Hajiya Asibe Alhaji Haruna Bibi Wa Tarmatsuwa da Hajiya Amina ta Alhaji Sili na Yashi Bajuga. A ƙarshe yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa maza da mata, yace Allah ƙara mana zumunci. Amin.
Amin suma amin. To a bangare na kuma, sai wannan sakon gaisuwa a bari ya huce da ke cewa assalamu alaikum, ina gaida matata Hajiya Habiba da malama Salamatu, sai baffa Haruna Bajoga da Yusuf Sani Tunduru da Cindo Kwasa mai kaji Sangaru da 'yan kungiyar zaɓi Sonka da ɗaukacin masu saurarenku daga Alhaji Bura Dada na Alhaji Umaru Sarkin Kukuri. Sai kuma wannan sakon gaisuwar a bari ya huce da ta fito daga Mahmud Salu ƙaurin nan Moda a jihar Zamfara, baban Abdulsamad. Yace da farko, ina gaida masu gabatar da shirin a bari ya huce mai farin jini, sai kuma mahaifina Alhaji Salihu mai gyaran agogo ƙaurin nan Moda da liman Badamasi limamin Juma'a na biyu a ƙaurin nan Moda da Khalifa Abubakar Atiku mai suna a ƙaurin nan Moda da matata Sadiya Badamasi mama Abdulsamad da kuma liman Sani na Gegeta da Alhaji Sanusi walin ƙaura, sai kuma Honorable Abdulmalik Sa'idu mai Biredi Gusau da Nasiru Musa Adafka da 'yan baban Yusra, sai kuma Lawal Hambali dan Silba da Ibrahim SD Kusfa Zaria City da Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren na Moda, sai kuma baffa Haruna Bajoga da Ado Salati Goma ga Nabili Jau da Tijani mai takalmi Magizawa da Usaini Dangote Karasuwa da ɗaukacin 'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara, da fatan suna lafiya kuma da fatan an tashi lafiya.
To amin, bari kuma mu sake komawa Najeriya, inda muka samu wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Asibe Haruna. Ta ce gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Hajiya Hawwa da Gauda mai tuwo Bajoga da Aunty Grace nima
lamba
ta fito, sai kuma Maryam Dauda
to
da Hajiya Aisha mata Alhaji Inusa Magayakin Fika da Hajiya Amina mata Alhaji Sile na Yashi Bajuga, sai kuma Hajiya Asabe Bibi Wa Tarmatsuwa ita ma lamba ta sake fitowa da matan Yusuf Meleda da matan Malam Malam Gololo da matan Aliyu Auta Kafinta Yelwa da matan Sale Shehu Shahada Dambam da Dr. Sa'idu Sani Badigo da Hajiya Gomma ta Baba Yakubu Makeri
yawa
da duka mata
eh yanzu da ji magana
an ce da ta ce da duka mata ba zan karasa sauran ba
to
sai in ce da duka mata
ma'aikatan
sashen Hausa na tsallake ku na ta sa ku a ciki na tsallake ku
to shike da an koko
wannan wasiƙa ta mata ce wannan Dr. Sa'idu ma na janye shi
kare ta mai gaida matan da ni
wannan Dr. Sa'idu da ta gaida a cikin wannan takardar na janye ta
kin janye
Tayar da fatan an tashi lafiya. Bari kuma mu mika gaisuwar Aliko Auta Kafinta Yalwan Gindin Akwati Barikin Ladi Jihar Plateau Nigeria. Yace a isa masa da gaisuwar sada zumuncin sa zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Watar Matsuwa da Bashir Tela lafiya da Jamila da Fati matan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Nazifi Ibrahim Rugar Malam Jihar Sokoto. Sai Usaini Dangote Karasuwa da Lawal bin Hambali MK dan Silva Jihar Sokoto da Salisu Mai Shinkafa Song da Salihi Modibo Gudunniya Jihar Adamawa da Isa Garu Lawali Mai Fili Taraba sai Malami Kura garin Sarkin Noma Alai Saka ne da Ayuba Isa garin Sarkin Noma da Alhaji Kabiru PRO da matarsa Fatsuma sai Umar Garu da matarsa Hawwa a gindin akwati da Alhaji Babaji da matarsa Biba da Maryam a gindin akwati sai kuma dan Juma Mai Faci gindin akwati da JT Love G Kanduna sai kuma matarsa yace Maimuna da fatar an tashi lafiya eh wato baba bari mu rufe wannan zangon da wannan sako da muka samu sako na zuwa da kai baba
yafi sako
yawa haka yake da bai fito daga jamhuriyar Niger
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu radio America ne Ada Mai Kano na Maradi mu ne kunujin na farko sai zamanin ana jahinaniya har yanzu Allah sakai yayi wayewa yawa to mu ne ke gabatar da abun ban dariya ina gaishe ki da sarari da gaida baba ya koma jiri saboda gaskiya
mana ansawa
inda kike buri ne inda ki fadin abu kafin ki fadi shi gaya ne ana abu ne na buri mu ne kina shi fi sabi lillahi muna jin dadi to ni Allah za a aika maka wani kuma ban dariya haka bai ma saba dan buya ya tsaya da kashi in ya kwana akwai matsala in babu abun guri ya ce zai ja haka mutum ina fatan ku
na magana irin wannan na jakiya halba tsakani da sauran sauran da kuke
yi jakiya sama sama saboda bai samu fiya wakeki ba yazo ya intuka ya ce wasu cikin mi ko ai daya ko a baya kiyawa ko ya daga sama shi halbi tuka ya ya koyi mai ta shaki ga ta kiyawa a baka
to mama wannan shi wannan zamu mai shi takakkiya
eh kwarai kwa za a demin lokacin
sa wannan so bata bi ne bayan mun sallami wannan
eh mun gaba da baban jama'a
yawa baban jama'a zamu tafi jamhuriyar Niger
kwarai kwa
mu karbo bakuncin wannan bako to yanzu
jaki jaki ta halbi tuka
to ga baban jama nan yana kare bada sallama sabili da hakan kamar da muka ce waka bakin bakin mai ita tafi dadi abokin aikin mu wakilin mu a kasar Ghana Idris Abdullah Bako shine ya karbi bakuncin wannan babban bako a yau
gonno gushe mas Allah be samu kunya God no go shemas, Allah bai samu kunya. Na waiwaya, na ga tsunami ni kallon banza. Na sa kafaso, suke su jawo ni baya. Alhairi na, shike bakanta masurai. Farin ciki na, shine tashin hankalin su. Mu de mui gaba, ku saura baya da mugun aikin ku. Allah ne gata na bani waiwayan banza
wasu yanka da masu sauraron waƙoƙin ka sun san ka da baba jama'a ya akai ka samu wannan suna
sunan baba mahaifiyana ne sunan shi Ahmad Jawando sai sa tunda ni babanta ne ya kamata a saye wannan sunan nan ai shi baban jama'a amma cikin music shi ya juyo ya zama baba jama'a saboda sunan ya yi dadi ya kara dadi eh ka gane ai
saboda karancin lokaci ko za ka dan takaita mana ko wane ne baba jama
a takaice dai kamar yanda ka fadi baba jama sunan kinan mana fulani baba na fulani kasina haifaffen Ghana mahaifiyata an haifi ta Ghana ubana Ghana kakana Ghana shi sa komi na Ghana an haife ni in 70s na yi zama mai yawa a Dakuma Accra
ya aka ka shiga harkar waka?
Harkan waka farko na shiga ne ta bangaren zikiri. Wani lokaci akwai wani babba
dan ka ce zikiri ne kake ne, waƙoƙin yabo, waƙoƙin yabo,
eh, waƙoƙin yabo. Wani lokaci ina yawan koyon wa zikirayya na Alhaji Misna Malam, dama shi ni na saba yi, she aka biyo wani babba cikin garin ga kaman ana neman wanda zai yi zikirin kaman Abon, to shi ma da ya duba she ai ku aka kira ni Sadiku Buhari, kuma shi ne wanda ya zo neman wannan nan. Aka kira ni na je studio na fara, sai na fara ne kan yabo. Allah kabar mana shayi Usman tare da kamalun dini, Allah ya bar mana yan faila tare da shayhanmu. Cikin wannan lokaci kuna release, Allah ka taimaki baba giwa tare da dansa Abdul Wadudi.
Cikin wannan shekara ki
na release wannan na 96 1996.
Ya mu ce wannan ne waka ga ta farko ko da
ni waka ta farko da na fara
ka fara?
Na'am.
Ka ce ka fara da zikiri?
Na'am.
A yanzu
amma ban bari ba.
Ban ka bari ba.
Ban bari ba.
To a ina zamu kwatanta wakar ka? Zamu yi cewa zikiri na yabo ko da hip hop ake cewa ko ya wuke cewa na
aini hip hop hip life nan ya take over. Shi yanzu shi ke dominate harkokin wakoki na, shi wannan ya take over. Amma ana wani abu kaman ana maulidi da wani abu aka same ni of God, ina yin sai yayin zikirin muci ko da ɗaya ko biyu ne. Wannan bai hana ni music nan, bai hana ni yin zikirin nan ba.
Yanzu zikiri ya fi ƙarfi ne yabo ko dai waka?
Wakan ya fi ƙarfi da yake yanzu haka shi ke trend, don zikiri ban sake Abon ko wani abu, sai sa wakan nan ya fi dominate, da shi aka kara sani na yanzu, kuma da shi nake mu.
Akwai wani waki da yake kara ma kwarin gwiwa da yake idan ka ganshi kana so kaga ka zama kaman shi, ko kuci da ka tashi ya kara ma kwarin gwiwa ya zama kaman abin kwaikwayonka?
Den nan ina yawan jin wakokin kujuyanci, ina yawan jin wakokin kujuyanci, kuma na koyi abubuwa da yawa a ciki. Amma in dai ka zo ta bangaren Hausa, a'a, ni da kaina nake abubuwa na.
Cikin masu wakokin Hausa fa akwai
wani? Ni ban taba duban wani na kwatanta ba. Shi dai lokacin nan ina yawan jin wakokin Koci Tanko, kuma ina yawan jin wakokin shi.
A yanzu yanda kake wakan nan, akwai wani mawaki da kake so ka haɗa kai ku yi waka tare?
Na dade ina maganan ga ina da mawaki guda da nake gani idan mun haɗu ya kamata mu yi collaboration, kamar Alijita Nigeria, don na gani kamar tafiya na da nashi yayi daidai, sai sa na gani muka yi collaboration ya work muna.
Kana kokarin ka ga wannan ya tabbata?
Eh, ina kokarin ga ya tabbata. Mun haɗu so daya, mun yi program na Accra da shi, mun yi program ku Freedom da shi, mun yi program Kumasi da shi, kuma ajiyayye ne shi dai, in Allah ya kaddara saduwanmu za mu yi insha Allah.
Kai suna kwarai a nan Ghana, musamman a zangunan mu da kasashe makwabta. Yanda kai sunan nan, kana ganin aljihunka yana nauyi?
Ban kushi ba, kuma ban jinyuwa.
Kana ganin wakokin da kake kana samu wannan albarkacin?
Ina cin albarkacin wakokin kwarai kuwa, amma ana cikin tafiya ba kai wurin ba tukuna.
Kana ganin abin da kake samu ya yi daidai da kokarinka da zakarka na waka?
A'a, bai ba, bai kai wurin ba, amma muna gode ma Allah saboda akwai artistin zango dewa da ba su samu wannan amfanin nan dewa, sai sana yan buga kirji. In gode ma Allah, ba fahari nake yi ba, ina ɗaya daga cikin artistin zango da tun shekaran jiya har yau, in za kira suna za kira ni, kuma wurin samun amfani na tabbatar ina ɗaya zuwa goma.
Ta bangaren kafofin sada zumunta fa kamar YouTube da makamancin haka, ka shiga ta wannan bangare?
Ina YouTube, ina monetization wurin, ina Instagram, duka Baba Jama, BABAJAMAH, duka ina wurin, ina TikTok, kuma cikin iko Allah page yana move yanda ya kamata.
Gane yau.
Kwarai kuwa.
An tuna maka gida.
Sosai.
Sai
Ashe daga sai kai mazari ne kuwa. To mun gode nan zamu tsaya sai mako mai zuwa mu dora akan wannan dogon hirar
da
yawa. To baba, wannan labarin yau da zan baka labari ne da ya fito daga hannun Bashir Yahuza malumfashi dan garin mu.
To
Yahuza ya rubuta yace wani bahadeje ne dan sanda. Wai wani bahadeje ne dan sanda baba. Ya kama wani matashi mashayi wai an kama shi mai shan wiwi. To ka san yan sanda ma wani lokaci suna da dabara in aka dan egunta musu wani yana da dan hali sai su dabara su ta jami'an tsaro yanda za su sa su ya shige rami.
Kwarai kwa.
To shikenan aka samu wanda ya samu ya sai da mushi da wannan kunshin wiwi guda uku ya sa aljihu ya shiga hotel. To da yake tabbas sun san an sayar mai sai da mushi da wiwi ya sayar mushi ya fita yana zaune a cikin daki yana so ya sha wiwi sai ya ji an kwankwasa kofa kwankwankwankwankwankwana maza-maza ya dauka ya tusa aljihu. Ya tusa kunshe-kunshe guda uku aljihu. Shi ke nan ya bude kofa ya haka wai sai ga dan sanda ya tura kofa ya bude kofa ya shiga. Ya shiga ya yi mishi wuri-wuri yadda ya saba din ya ce ga shi abin da ake toma shi da shi ya ce shi ina aka ce a caje ka. Aka lallaba aljihu shi sai aka ji
ga kunshi biyu ga naki biyu
ga kunshi guda uku na taban wiwi
uku na'am.
Yawwa. To ka san kowane hotel akwai ban daki
haka
dakunan hotel kowane akwai ban daki
haka.
To shikenan ana ta rikici sai ya shige ban daki shi matashi da ya shiga ban daki ashe dabara yayi ma bahadeje dan sanda.
Na'am.
Shi dan sandan ya karbi kunshe-kunshen
taban
wiwi guda uku sai matashi ya ce ba haɗeje ɗan sanda shi wannan laifin da ake tuhumar shi da shi bai aikata shi ba ga dai ba kunshe-kunshen taban wiwi hadin ba haɗeje ɗan sanda ya ce shi bai aikata wannan laifi ba. Ɗan sanda ya ce mishi me yake nufi ya ce shi ya ba shi taban wiwin dan ya tabbatar ya aikata wannan laifin ya duba ya gani ko da gaske wannan ya ce shi wannan taban ko dai aljani ne ya saka ta amma ya bashi taban
shi bai san yanda aka yi ba
shi bai san yanda aka ta shiga aljihun shi ba sai ya ce to amma idan da gaske ne ya bashi taban ya tabbatar taban wiwi ne da gaske a hannun dan sanda. Dan sanda shi yana gani ya taka dayir sai ya ji kunshin taban guda uku ya mika ba matashi sai matashi a ban daki suke daga gajen ya sa rikicin ya kai ban daki
da am
shikenan ya karbi taban wiwi kunshi guda uku sai ya jefa ta
a cikin abunan sai
kuma hai kawai sai ya ja ruwa ya janye shi sai matashi ya ce ba dan sanda wai wanda abun da yake cewa taban wiwi ya ce ina taban wiwi sai wannan zargi ne ina taban wiwi sai ba haɗeje ya fahimci cewa ashe wannan matashin
ya bai da baya
waye ya mishi to shi gashi dai ya rike a hannu ya saki an akodawa zai kira ba shi da
shaida
dole ya ke yazo ya fita yana shurin takalmi ya kyale matashi ya sha kada dan sandan ya za ka yi.
A to shi ke dan shayi hakuri ka sake an maka wayo.
To da ka malama Julu na daga bana dun sabili da ka tilazu da burki dai yanzu a madadin
baba Yakubu Makeri.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu ji karshen wannan hira. To da alheri.
Allahu ba mu kasai make mu dabbar
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.
Allahu ba mu kasai make mu jabbar.